أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أعظم تشيغ بارك أو فائد ودي ونسك شاهي جيكين شأن أزمي سيدي وكما منا لوكو سنة جيكين فائد ودي كتاب الصوم شرح كتاب الصوم نجيكين فتح الباري نشر سيد البخاري الإمام الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى هي ابن حجر a cikin kitab as-sawm yake cewa as-sawm fi shar'i imsakul mukallaf bin niyya an tanawul al-mat'am wal mashrab wal istibna' wal istisqa min al-fajr ila al-maghrib wannan shine ta'rifin da ibn hajar ya ma azumi yace azumi ma'anar shi me ake ni da azumi shine mukallafi ya ka mukallafi wanda shari'a ta haukan shi wanda shari'a ta haukan shi ya kame bakin shi game da cin abinci da abin sha da istimna'i hukokarin hudumani ta kowace hanya wal istisqa da kuma wannan neman shan ruwa min al-fajr daga hutawa al-fajr har zuwa faduwar rana wannan shine tarifin azumi wajen ibnu hajar a mujallal na 5 safha ta 209 al-imam ibnu hajar yake ambata cewa zakara abul khair al-talqani fi kitabi khaza'ir al-qudus mai wannan littafin al-imam al-talqani cikin littafin khaza'ir al-qudus ya ambata cewa ramadan yana da suna 60 a larabci amma bai kawo su bana an kawo hikaya daga Aisha kuma daga Auza'i shi ma haka yake cewa inna ragibata tubdir sa'im cewa yi da mutun cin naman wani yana kariya azumi kuma yana wajibta ma mutun rama azumin rannan ibnu hazm kai ya wuce ma wannan yake cewa dukkan wani aikin sabo wanda mutun yayi da gangan kuma yana tana da cewa shi mai azumi ne azumin shi ya kare duk daya ne maga aikin sabo na aiki ko aikin sabo na magana dan hadar annabi yake cewa falayar fas wala yajhal bi azmi kada yayi rafasu kuma kada yayi jahilci to wannan guri annabi alaihi salatu wassalam ibnu hajar da shi wannan nake so ibnu hazm da shi ka hujjaci duk sabo ya kare azmi to amma ba haka bane malamai ba su tai akan wannan ra'ayi nashi ba haka nan yi da mutun shi ma sai dai rage lada bai kare azmi a maganar sauran malamai magana ta gaba fa'ida ta gaba al-imam ibn hajar yake cewa qala al-qadi husayn fi ta'liqihi anna li-ta'ati yawm al-qiyama rihan tafuhu yace qadi husayn ya cirato cikin ta'liqat din shi yake cewa ayyukan da'a da sallah da azumi da kyauta da sauransu dukka gobe kiyama zawwa suke suna kamshi to kamshin azumi sai kasance yahi sauran zai taho kamshi kamar kamshin almiski shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada wa yu'khazu ibnu hajar yake cewa ana daukan fa'ida kalkashin hadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la khadufu fa musa'im lalle warin bakin mai azumi yahi kamshin turaren almiski kamshi gobe kiyama yace khaluf kin wannan anan zan mu fahimci cewa kamshin bakin mai azumi to gobe kiyama yahi jinin shahada yace dan saboda jinin shahidi an kwatamta shi da shaken almiski khalufu sawm kuma an kwatamta shi cewa atiyabu kenan kaga yahi shi turaren almiski an kwatamta jinin shahada an kwatamta shi cewa daidai yake da almiski shi kuma warin baki mai azumi an kwatamta shi a hadisi cewa yahi dadi game da turaren almiski kenan yake nuna cewa a kalkashin wannan na sukan guda biyu aka gama inji ibnu hajar za a fahimci cewa warin baki kamshin bakin mai azumi gobe kiyama yahi jinin shahidi yace kuma ba wannan wai ana nihin ba cewa azumi yahi shahada a ba wannan ba ake magana abu na gaba ibnu hajar yake cewa Allah madaukin sarki yake cewa inna ma yuwaffa sabirun ajrahum bighayri hisab Allah yana cika ma masu hakuri ladan su ba tare da lissahi ba yace masu hakuri sune masu azumi cikin mafi yawancin maganganun malamai cewa ayan nan masu hakuri masu azumi ake ne magana ta gaba fa'ida ta gaba ibnu hajar ya hikaito magana ibnu abdul bar hafiz al-maghrib yake cewa kafa bi qaulihi ya wadatar hadar Allah da yake cewa azumi na wani nike sakawa da shi fadalan lisiyam ala sa'iril ibadat wannan kadai ya aishi azumi farala game da sauran ibadu fa'ida ta gaba ibnu hajar yake cewa malamai sun yi sabani cikin ba ma ramadan suna da kiran shi ramadan dan saboda asalin ramadan zahir rana ake ne daga ar-ramada'u ne tsananin zahir rana to suka ce me yasa aka ba ramadan suna haka nan suka ce dan saboda tarmadu fihi zunub ana kona zunubai a cikin shi ana kona su dan saboda ramadan shine tsananin zahi wakili wafaka ibtida'i so wasu suka ce lokacin da aka shar'anta azumi an shar'anta shine a lokaci mai tsananin zahi to sai aka bashi wannan sunan magana biyu kenan akai fa'ida ta gaba ibnu hajar yake cewa Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallam ya da qaul zuru wal amalu bihi duk wanda bai bar fadar zurba magana ta ƙarya da aiki da ita da jahilci Allah bai buƙatar ya bar abincin shi ko ya bar abin shan shi ma na azumin shi abinda ake nihi da al-kazzub shine al-kazzub jahilci shi kuma shine as-safahu wal amalu bihi wauta da aiki da ita fa'ida ta gaba ibnu hajar yake cewa fa inna aula ma fusira bihi al-hadith al-hadith mafi kyakkyawar hanyar da za a fasara hadisi ya fasara shi da hadisi dan uwan shi wannan fa'ida ce da ya kawo ta cikin kitabu sau ko malamai haka suka tai malaman hadisi fa'ida ta gaba ya hikaito mana magana al-imam al-hafiz ibnu al-munzir min littahin al-awsat da al-ishraf a cikin al-ishraf ibnu al-munzir yake cewa saum yawm 30 min sha'ban azumin ranar 30 ga watan sha'ban idan ba a ga jinjirin wata ba tare da cewa yamma babu komi babu gilgije da ya tsare wannan ba wajibi bane ga ijma'in al-umma ya inganta daga sama da sahabbai ba su yawa da tabi'ai karhancin shi ma fa'ida ta gaba yace walau akala zanna anil fajr lam yufsid saumahu inda al-jumhur ibnu hajar yake cewa da a ce mutum da asuba zai ci abinci yana zaton cewa alfujir bai huto ba kuma sai da ya dubo ga ashe alfujir ya huto shi cikin bayan alfujir ya huto ne yace babu lahi yace a wurin jumhurin malamai dan saboda bai sani ba yace li annal aya dallat ala al-ibaha ila ahli sulut tabayyin dan Allah aya ta yi nuni ne akan cewa halaka ne ka ci ka sha har zuwa ya bayyana maka hatta ya tabayyana lakum ba wai ya huto ba mun lura da kiyon shi ibnu hajar ba Allah ya ce ba alfujir ya huto a hatta ya tabayyana sai ya bayyana gare ka kai kuma da baka gani bai bayyana gare ka ba kenan ko da ya huto tunda bai bayyana a gare ka ba baka sani ba shikenan azumin ka yayi ba wani lahi fa'ida ta gaba ibnu hajar yake wannan bayani fa'ida ta gaba yake cewa kan bainal azan wa sahur wani yake tambaye sahabi yake tambaye dan uwan shi sahabi an tambaye sahabi afwan nake so yake take ce mishi nawa ne kamar daidai wani lokaci ne tsakanin kiran sallah da sahur yace gurgurdan aya 50 to ibnu abi jamra sharhin nan yake cewa wannan nuni ne zuwa ga cewa sahabbai dan saboda rukun su da Qur'ani hatta lokutan su da ibada suke auna ta kaga sun bi a ce ba awa guda ko minti 20 ko minti 10 ko minti kaza yanda su ba mantar a wancan lokacin ko a ce daidai lokaci kaza a suka kwatanta abin da karanta aya 50 dan shine abin da kowa ya rike shi ya san cewa aya 50 ga lokacin da take dauka yanzu a karanta ta fa'ida ta gaba ibnu al-munzir ya hikaito ijma'i na malamai akan nadbiyatu sahur cewa sahur mustahabbi ne he fa'ida ta gaba ibnu hajar yake cewa albarka cikin annabi da yake cewa tasaharu fa inna fi sahur baraka kuyi sahur akwai shi albarka to ibnu hajar yake cewa albarka ta sahur tana samuwa ne ta huskoki masu yawa na farko akwai bin sunna kuma an saba ma ahlul kitabi kuma zai ƙara maka ƙarfi akan ibada kuma zai ƙara maka nishadi kuma zai kore maka mummunar dabi'a wadda yunwa take sabbaba ta kuma da ta sabbaba maka zikiri da kuma addu'a lokacin da kana kyautata dan za a karba maka kuma da riskar niyyar azumi ga wanda ya manta ta ko yayi barci kana yin sahur zakka tana cewa eh lalle azumi ne zan yi wannan yana ƙara sahur yana ƙara zaburar da kai da kan jaddada niyyarka ta azumi dan da kana sa shi gaba niyya za ta halarto kasan cewa kaza ne zan yi ai ya hasulu sahur bi aqall ma yatanawalahu almar'u min makalu'in ma'kulun aw basharu yace sahur tana tabbata ga mutum ga mafi karancin abin da zaka sa bakin ka na abinci ko na abin sha dan saboda ma'ana ko mun karanta abu ka sa baki ka ci kawai sunan shi sahur ko ka sha dan saboda an ce as-sahur barakatun fala tad'uhu as-sahur albarka ne kada ku bar shi walau an yajra ahadukum jur'atan mimma koda ɗayan ku zai kwankwada ɗaya ta ruwa daga Sa'id ibn Mansur ta hanyar wata daban mursala yake cewa tasaharu walau bi lukuma kuyi sahur koda da loma ɗaya ne kenan ba diyawa ba ake so wannan buƙatar mutunci ko halawa ko shingon mutun ya tamna da sunan sahur din shi yayi yace wallazi yatarajjahu min aqwalul ulama abinda ke rinjayuwa daga maganganun malamai yana nihin yace saumu ashura azumin ranar ashura ba farilla bane kuma a kaddara cewa farilla ne an shahi kasancewa shi farilla babu shakku fa'ida ta gaba yace ibnu al-imam al-qurtubi yana cewa la ya hatalim annabi sallallahu alaihi wasallam bayyayin maholki na mutun yayi maholki yana saduwa to annabi bayyayi yace li izil ihtilamu min ash-shaytan huwa ma'sumun min dan saboda maholki na saduwa daga shaydan ne yake wasa da mutun to kuma shaydan bai samu rinjayi ga annabi Allah ya bashi kariya ga shaydan Fa’ida ta gaba, Ibn Hajar yake cewa bayan ya kawo maganganun malamai da yawa game da wanda ya wayi gari da janaba, da daddare ya yi ta amma kuma bai yi wanka ba har ta kai sahi, to ya ce sun martafa alkhilafu, saɓani ya kubuci ya an ɗauke shi. Ijma’i ya tabbata a kan cewa saɓa duk wanda ya kwana da wannan ya tashi da janaba azumin shi ya yi, ba da sahi ya ta ba da dare ya ta amma bai yi wanka ba har ta kai sahi ba abinda ta ma azumin shi. Amma magana Ibn Daqiqil Iyir cewa ijma’i ne yana kusa da ijma’i ma’ana. Gaba fa’ida ta gaba ce yurajjahu marwiyun nisa’a fi ma lahunna alaihi idla, ana rinjayar da wannan ƙa’ida ce ta hadisi yake bamu, ana rinjayar da ruwayan mata akan abinda su suke da yawan ya shahe su bai shahe maza ba, haka nan maza ma aka san haka. Duk mas'ala in ta kasance mas'ala ce wadda ta shahe mata, to a cikin hadisi in an samu cin karo da juna to za a ɗauki ruwayan mata don saboda abin su yi shahwa an yi kyauta da su za su riƙe shi da kyau za su tsaya su harrace shi, haka nan su ma maza. Kamar abin da ya shahi haila misalan namiji ya rawaito mace ta rawaito kuma aka samu cin karo da juna, ta mace za a ɗauka don ita an yi kyauta da ta tsaya ta harrace abu don ya shahe ta. Fa’ida ta gaba yake cewa bayan ya kawo wani dogon zance sai yake cewa al-hujjatu inda al-ikhtilafi fil masir ila al-kitab wa sunna, hujja idan aka samu saɓani cikin mas'ala, in ji Ibn Hajar ya ce littafin Allah da sunnar ma'aiki su ne hujja ba maganar wani ba. Fa’ida ta gaba cewa tajibi amalul wahid, ana hujja da maganar mutum ɗaya, wal ma'aratu fi zalika fa karrajul, mace kuma kamar namiji ne cikin wannan wajen sha'anin ganin wata, an ce ganin mutum ɗaya ko mutum biyu, to mace ma idan ta gani ana lissafa ta matsayin mutum ɗaya, ba za a ce ba rabin mutum ne. Balaga ba wace wasu daga cikin malaman zahiriya sun kai matuƙa akan kubla sumbata ga mace cikin azumi har suka ce ma mustahabbi ce ba mubahi ba. Ibn Qudama yake cewa in kabbala, idan mutum ya sumbaci matar shi ya hutar da mani afdara, ya karya azumi ba tare da sabanin malamai ba, haka yake faɗa, amma ce akwai nazari cikin magana, ba ijma'i bane, akwai sabani. Ibn Hazm ya tahi akan cewa azumin shi bai kare ba koda ya hutar da mani, wannan magana Ibn Hazm kenan. Amma maganganun malamai cewa azumi ya kare ita ce magana mafi inganci, to amma da awar wai a ce an yi ijma'i shine ba ijma'i bane, Ibn Hazm ya karya wannan ijma'i. An tambaye Jabir Ibn Zaid game da mutumin da ya kalli matar shi cikin Ramadan har sai shahawa ta motsar mishi ya hutar da mani, shin azumin shi ya kare? Yace a'a, azumin shi bai kare, bai ci gaba da azumin shi. Wannan kallon matar shi ake magana. Nasa'i Ibn Hajar yake cewa Nasa'i ya yi ruwaya ta hanyar Talha Ibn Ubaydullah Taimi daga Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo hannun shi sumbace ni, sai nace mishi azumi nake, sai yace ni ma azumi nake, sai sumbace ni. Kake nuna halaccin yin haka ga wanda ya aminta ga aikata abin da ya wuce haka nan. Na daga cikin abu mafi kyau da aka rawaito game da kubla game azumi, faɗar mai tambaya da ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam shin kubla sumbantar mace ta halitta cikin azumi, sai Annabi ya ce shi ba ni labari, idan kai kurkurar baki mi zai? Sai ya yi nuni akan fiqihu da take mai kyau. Annabi ya nuna mishi cewa kamar yadda kurkurar baki baya warware azumi shi harkon sha ne, to haka nan da mabudin sha, to haka nan ita ma sumba harko ce na jima'i da kuma muqaddima ce ta jima'i. Kamar yadda muqaddimar shan ruwa bata kare azumi ba, to haka nan muqaddimar jima'i ita ma bata kare azumi ba, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi ne. Ibn Hajar yake cewa Abu Dauda ya rawaito shi kadai ta hanyar Misda ibn Yahya daga Aisha yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbanta ta amma yana lasar halshanta, wannan azumi wa yana mai azumi, sanadin shi amma hadisi mai rauni ne, yace koda ya inganta za a dauke shi akan cewa ga wanda ba zai hade miyanta da ya shigo cikin miyan shi ba, wannan kuma haka ne. Nan zan mu takaita, Allah ba mu ladan abin da mu karanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.